Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
China ta bude wajen asibiti mai gadaje 1000 a yau Litinin wanda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa yunkurin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum 1017 kana ta halaka wasu 361. A yau Litinin kuma za a ba ƴan majalisar wakilai masu shigar da ƙara a shirin tsige shugaban Amurka Donald Trump da rukunin masu kare shugaban sa'o'i biyu domin su rufe muhawara da suke yi. Kana yankin gabashin Afirka na fama da matsalolin farin dango mafi girma a cikin shekaru 25 a cewar hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa Najeriya ta fara daukan matakai domin warware matsalolin tattara cikakkun bayanan kowane dan kasar da Amurka za ta rika amfani da shi a wani yunkuri na neman maslaha kan haramcin visa da Amurka ta saka wa Najeriya. Mazauna birnin Lagos sun koka saboda sabuwar dokar nan da ta fara aiki wacce ta haramta amfani da okada da kuma keke napep a wasu kananan hukumomin jihar.
Rashin okada ya yi affected din wajen da muke cin abinci saboda in dai zamu tafi dole sai mu hawo okada, kuma in ba okadan nan tafiya kasa ba za ta yi mana ba, kuma mota ba a samun damfo zuwa kudu.
Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Haran take gabatarwa, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. China ta bude wani asibiti mai gadaje 1000 a yau Litinin wanda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa yunkurin dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum 1017 kana ta halaka wasu 361. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta duniya ta ce akwai fargaban mutane da suka kamu da cutar za su karu yayin da ake ci gaba da karban sakamakon gwaje-gwaje wanda aka gudanar akan cutar da ake jira. Cutar ta fi kamari ne a kasar China, amma kuma an samu kimanin mutane 153 da suka kamu da cutar a wasu kasashe 23. A jiya Lahadi ne aka samu mutuwar farko a kasar Philippines baya ga China sakamakon cutar. Hukumomin China sun yi iya bakin kokarin su takaita yaduwar cutar ta hanyar haramta zirga-zirga a wasu yankunan kasar, kana ta kara tsawaita hutu domin hana mutane zuwa makarantu da gudanar da manyan taruka. A yau Litinin ne za a ba ƴan majalisar wakilai masu shigar da ƙara a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da rukunin masu kare shugaban sa'o'i biyu domin su rufe muhawara da suke yi. Da alamar an gama samun sakamakon shari'an, inda Republican take da rinjaye da mambobi 53 akan Democrat mai mambobi 47 a majalisar, inda babu wanda ya nuna wata alaman a cikinsu cewa zai goyi bayan tsige shugaban Trump ɗin. ‘Yan Democrat a majalisar wakilai za su ci gaba da kalubalantar Trump da yin amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba, wanda ya buƙaci Ukraine ta gudanar da bincike da zai taimaka masa a siyasance da kuma shishige a harkokin majalisa. Suna kuma zarginsa da laifin cewa ya umarci jami'an gwamnatinsa da kada su ba da bayanai da kuma bayyana a matsayin masu shaida a lokacin binciken. Majalisar Dattawa ta kuma yi watsi da batun ƙarin wato kiran shaidu, lamarin da bai wa ƴan Democrat daɗi ba. Senator Tom Carper ɗan jam'iyyar Democrat ne a Majalisar Dattawan. Ya ce ta yiwu a ce shugaban ya yi nasara, amma cikin kwanaki masu zuwa zai faɗi warwas idan gaskiya ta bayyana. Lauyoyin Trump da ma shi shugaban kasan kansa sun hakikance cewa bai aikata laifi ba, don haka abin da ya yi bai kai a tsige shi ba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yana shirin ba da sanarwa a yau Litinin akan muhimman sauye-sauye dangane da matakan da za a rika dauka akan mutane da aka same su da laifin aikata ta'addanci biyu bayan wani hari da aka kai ya auku a birnin London. A ranar Lahadi, ‘yan sandan Birtaniya sun harbi wani mutum har lahira wanda suka ce yana saye da riga mai dauke da ababen fashewa ta bogi. Kana ya dabawa mutane biyu wuka a wata hanya mai yawan mutane da ke kudancin London a unguwar da ake kira Streatham. Mukaddashiyar kwamishinan ‘yan sanda da ake kira Lucy de Orsi ta ce ‘yan sanda na kyautata zaton sunan mutumin Sudesh Amman wanda aka sako shi daga gidan yari ba dadewa ba kan laifi da ya shafi tsatsauran ra'ayin Islama.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin namu. A Najeriya, gwamnatin kasar ta bayyana matakan da ta fara dauka domin warware matsalolin tattara cikakkun bayanan kowane ɗan ƙasar da Amurka za ta yi amfani da su wurin ba da izinin zama a Amurka wanda zai kai ga zama na dindindin. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruku Musa ya aiko mana.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na ƙasar domin ɗaukar matakan da za su kai ga warware haramcin da ƙasar Amurka ta ƙaƙaba Najeriya tare da waɗansu ƙasashen duniya su bakwai akan haramta 'yan ƙasar zuwa kasancewa 'yan cirani a ƙasar Amurka. Wannan haramcin wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce bai shafi sauran neman izinin tafiye-tafiye na 'yan ƙasar ba, face masu neman izinin zama na dindindin, ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Najeriya take ƙoƙarin tattaunawa da ɗaukar matakai tsakaninta da ƙasar Amurka domin warware wannan matsala. Malam Garba Shehu, kakaki a faɗin gwamnatin tarayyar Najeriya, ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan haramcin da kuma irin matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka, inda yake cewa.
To, gaskiya abun ba kamar yadda wasu suke yadawa ba bai zai da mamaki sosai ba, saboda kafin a ɗau wannan mataki gwamnatin Amerika tana magana da Najeriya akan abubuwa da suka shafi matsaloli na 'yan Najeriya masu shiga da fita da kuma masu shiga su zauna na dindindin. Wannan mataki da aka ɗauka ai kaga an jibi ne ba da izini na 'yan Najeriya masu so su je Amerika su zauna na dindindin su kwashe iyalansu su tare a can. Akwai matsala wanda ta shafi musamman musayan labaruka ko kuma faɗakarwa da juna da suka shafi matsalolin tsaro ko kuma wasu waɗanda suke ba su da gaskiya ko kuma wasu macuta. Gaskiya kamari shi ne Amerika da ita da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol sun yi kuka akan cewa inda ake ajiye bayanai da labaruka akan duk wani wanda yake da ke da passport na Najeriya a ƙasar waje yake a hannun 'yan kwangila yake. Wannan kuma gaskiya ne, 'yan kwangila mutumin Island su suka karɓi wannan kwangila a shekarun baya a gwamnatocin baya, kuma aka yi musu gata aka yi musu katanga ta shari'a wanda yake in kana suka kwace wannan kwangila daga hannun su sai ka sha wahala. Don shugaban Muhammadu Buhari bara shekarar zuciya ya bada umarni cewa a'a, wannan barazana ce ga tsaro na Najeriya, a dawo da fasfuna da duk wani bayanai na 'yan Najeriya a dawo da shi gida. A duk da buga passport ɗin Najeriya a nan gida a kamfanin buga mujalli ko takardu na sirri na tsaro na ƙasa wato security printing and minting company. Maganar da ake maka gatun shari'a da waɗannan 'yan ƙasar sun yi suke da shi ya yi katanga ƙarfi tsakanin a kwace wannan abu. Wannan abu da Amerika ta yi ya zama na cewa da faɗakarwa ce da cewa duk matakan da za a ɗauka a Najeriya a ƙwato wannan muhimman bayanai da suke ƙasar waje a dawo da su, don Interpol ita ma ta samu ta dinga cin moriyarsu da sauƙi, za a yi maganin wannan abu sha ɗau.
Kamar zuwa wani lokaci kake jin wannan aiki zai ɗauka tun da shugaba Buhari ya kafa kwamiti tare da ministan shi na sha'anin cikin gida domin a fito da tsare-tsare da zai kawar da wannan lalura da ta sanya aka samu Najeriya takunkumi a zuwa 'yan ƙasar ta su zauna Amurka na dindindin.
Wannan tattaunawa tuni an riga an fara ɗaukar matakai, don ko yanzu da nake maka magana akwai majalisar ƙasa da ƙasa tsakanin Amurka da Najeriya by National Commission wanda za a yi taron a wannan sati a Amerika. Wannan yana cikin batutuwa da za a tattauna. Yaushe za a ƙare wannan batu ya dogara ga irin ci gaba da aka samu mu Najeriya a shigar muke, akwai matakai da aka bayyana za a ɗauka don a magani wannan damuwa ta gwamnatin Amerika akan wannan masu son shiga zauna dindindin. Muna fata cewa ba zai dauki lokaci ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Baban dan diplomasiyan kungiyar tarayyar Turai EU Joseph Borrell yana wata ziyara a Tehran a yau Litinin domin tattaunawa da jami'an Iran akan kawo ƙarshen tankiya a yankin kana kuma ya nuna goyon bayansa ga shirin yarjejeniyar nuclear Iran ta shekarar 2015. Tattaunawar su a yau Litinin da gobe Talata za ta hada ne da shugaban Iran Hassan Rouhani da ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif sai kuma kakakin majalisa Ali Larjani. Rangajin na Borrell shine na baya-bayan nan a yunkurin da kungiyar tarayyar Turai ke yi na ceto yarjejeniyar nuclear tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya wadda ke takaita gudanar da shirin nuclear domin a cire mata takunkumai da aka saka mata. Shugaban Amurka Donald Trump da ya janye daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018 kana ya sake kakabawa Iran takunkumai. Yankin gabashin Afirka yana fama da matsalan farin dango mafi girma a cikin shekaru 25 a cewar hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya. Lamarin shi ne kuma mafi muni da kasar Kenya ta gani a cikin shekaru 70. Waɗannan fari masu illa ga tsiro sun yi barna cikin akalla larduna 17 a cikin 47 a kasar Kenya inda suka lalata filayen noma mai tarin yawa. Masana sun ce idan ba dauki matakan da suka dace ba lamarin zai haddasa babban barazana ga fannin samar da abinci da rayuwar al'umman yankin. Wani manomi a Kenya mai suna Tiflos Kimanzi yana hasashen zai samu amfanin gona mai kyau amma ya tashi
zinakula mahindi zimetoa mpaka manganda zinakula na imekuliwa yote. Alafu ndengu ndiye kona peso.
Yace sun cinye mini masara da korin wake har ma suka cinye min kankana. Sun cinye abincin da muka tanadarwa dabbobinmu. Yanzu ba mu da wani abin da zamu yi illa kira ga gwamnati ta kawo mana dauki. Da ƙarshe kungiyar Kansas City Chiefs ta lashe kofin babbar gasar kwallon kafa ta zarigaruga a nan Amurka bayan da ta doke San Francisco 49ers da ci 31-20 a wasan ƙarshe da aka kara a jiya Lahadi na Super Bowl wanda aka yi a birnin Miami. Bayan da kungiyoyin suka yi kunnin doki a daidai lokacin da aka je hutun rabin lokaci, ƴan wasan 49ers sun kaɗi ikon wasan inda suka yi wa Kansas Chiefs wato City kenan zarra da ci 20-10. Amma daga baya ƴan wasan na Chiefs sun yi kukan kura suka karɓe ragaban wasan inda ɗan wasan ta Patrick Mahomes ya kai ga cin gaci tare da taimakon ɗan wasa Travis Kelce. An dai kammala wasan ne tare da 49ers sun farfado wato ba su iya sun farfado ba lamarin da ya kai ga Chiefs da yin nasara.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. Rundunar 'yan sanda a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ba da sanarwar kama fiye da mutane 40 bisa laifuka da suka shafi karya dokar hana a caɓa a birnin, wadda ta fara aiki tun ranar 1 ga watan Fabrairu da muke ciki, yayin da fada ya kaure tsakanin 'yan a caɓa da kuma 'yan sanda a wasu yankunan birnin. Ga rahoton da wakilin Babangida Jibril ya aiko mana daga Legas.
Fara kaddamar da hana amfani da babura a wasu kananan hukumomin birnin Legas dai ya biyo bayan doka ne da gwamnatin jihar Legas ta saka, labarin da kuma ke ci gaba da shan suka da kuma caccaka musamman ga masu amfani da babura domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Kamar yadda aka sani dai birnin Legas birni ne da ke cunkushe da mutane, abinda kuma ke sa ana amfani da babura domin rage saukin zirga-zirga daga wannan waje zuwa wancan domin kaucewa Goslo da birnin ya yi suna a kai. To koya masu amfani da wannan babura suka ji game da matakin gwamnatin jihar Legas na hana amfani da shi a birnin, ga dai abinda wasu ke cewa.
Ni Suleiman Yakubu, rashin okada ya yi affected din wajen da muke cin abinci, saboda in dai za mu tafi dole sai mun hau okada ne, kuma in ba okadan nan tafiyar ƙasa ba za ta yi mana ba, kuma mota ba a samun damfo zuwa kudin, don saboda haka sakamakon rashin okada din nan kullum sai mun wahala, sai mun yi tafiya ƙasa. Ni abin da nake so gwamnati ta yi, ta janye maganar hana okada aiki da marwa.
Sunana Alhaji Adamu Haruna. To gaskiya ya shafe ni sosai, saboda yanayin kasuwanci na kan fita akan babur in je wurare da nesa wanda a ranar zan yi fita so biyu ko so uku da babur, amma yanzu sakamakon an yi bani yan mashinan nan wani lokacin ma ba zan iya fita ba, saboda ka wani waje in zan je inda dubu nisan gurin da hawa mota ya sai yayin fasa zuwa, kuma ya shafi kasuwanci na sosai.
Shi ma wannan malami da ya saba yin haya da babur a birnin Lagos ya bayyana rashin jin daɗin sa da matakin da gwamnatin jihar ta dauka a ƙarƙashin gwamna Babajide Sanwo-Olu.
Sunana Mursala Lawal dan Azumi dake unguwar Ibiyaraba Lagos. Gaskiya hakika wannan sanarwa magana ce wacce take ta tashin hankali ga dukkan wanda yake da wannan sana'a ta tun mashin a nan jihar Lagos, kuma abu ne wanda yake da shafi tattalin arzikin mu masu tukawa ta bangaren da wannan sana'a muke ci da iyalinmu, da shi muke ci, da shi muke daukar dawainiyar yaran mu zuwa makaranta.
Sai dai a martaninsa, gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa ba san hana gudanar da ayyukan sana'a mai nasaba da okada ko marwa bane a dukkan fadin jihar Lagos, sai dai kananan hukumomi 15 daga cikin kananan hukumomi da kuma yankunan mazabu 50 da kusan 6 da ake da su a jihar ta Lagos.
Lagos has a total of 20 local government and 37 LCDA. We are banning them in 15 out of the 27, and we're also restricting their movement.
Wasu rahotanni da ke fitowa daga wasu yankuna irin su Ijora ya nuna cewa an yi dauki badadi tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma masu tuka kada ko kuma keke napep, wanda suka dage cewa sai sun gudanar da ayyukansu, inda a waje ɗaya kuma 'yan sanda suka dage na hana su gudanar da ayyukansu. Hakan dai ya kai ga harbe-harbe da cinna wuta a kan tituna na yankin Ijora, lamarin da wasu ke cewa an samu hasarar rayuka, wanda kuma rundunar 'yan sanda da gwamnatin jihar ba su tabbatar da hakan ba. Babangiji Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Gaida babagin gida Jibril da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatan kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Da yawa al'umma kan dauki cewar wasu abubuwa da shugabanni musamman 'yan siyasa kan yi ko rashin yi alfarma ce, musamman na ci gaban ƙasa, wanda a zahirance ba haka yake ba. Musamman idan aka yi la'akari da ginshikin tsarin mulkin ƙasar, tarayyar Najeriya na ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyya, wanda kundin tsarin mulkin kasar ya fayyace zare da abawa dangane da haƙoƙin 'yan ƙasa ga ƙasa da kuma haƙoƙin ƙasar ga 'yan ƙasa. Don fahimtar waɗannan haƙoƙin da kuma neman haƙoƙin wajen shugabanni, musamman masu riƙe da madafan iko, mun karɓi baƙuncin barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari, masanin kundin tsarin mulkin Najeriya. Wakilin Muryar Amurka Madina Dauda ta fara da tambayar sa menene kundin tsarin mulkin kasar.
Kundin tsarin mulki na kasa kundi ne wanda yake shine kashin bayan tsayuwar kasa daidai da mulki wanda yake na jama'a. Kashin baya abinda nake nufi shine a ƙarƙashin kundin tsarin mulki ne aka yi tanaje-tanaje na tsarin yanda mukamai suke na gwamnati, tsarin yanda yanci yake na bangare daban-daban na gwamnati, tsari kuma yanda yake su wane ne suke da alhakin yin me, su wane ne kuma suke da tanadin wannan alhaki, su wane ne kuma waɗanda ake hukuntawa, su wane ne kuma ke da alhakin ke hukunta. Tsarin mulki shine wanda ya bambanta tsakanin masu yin doka, waɗanda suke aiwatar da doka, da waɗanda suke yin hukunci an karya doka. Tsarin mulki shine yake fitowa da bayani wanda yake tattare da haƙƙin ɗan ƙasa da kuma haƙƙi da suke ɗan ƙasa suke da shi akan gwamnatin su da kuma haƙƙin da gwamnati suke da su akan ɗan ƙasa da kuma haƙƙi wanda ya shafi da ɗan ƙasa din da gwamnatin su akan yanayin da ƙasa ta samu kanta ma'ana tsirrai da dabbobi da ruwa da tudu da iska da duwatsu bayan nan kuma tsari ne nan anan ne ake bayanin yaya ne ya kamata a tafi da tattalin abin da ya shafi arzikin ƙasa ko kuma albarkatun ƙasa da Allah ya bada sannan kuma anan ne ake yin bayani dangantaka tsakanin matakai daban-daban na gwamnati wala Allah tarayya da jiha da karamin hukuma ko kuma wala Allah masu yin doka da ƴan majalisa masu zartawa da kuma masu hukunta wala Allah kuma tsakanin gwamnati ta Najeriya da kuma makwabtanta ko kuma kowace irin gwamnati ce ta duniya duk a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake da wannan a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake da bayanin cewa shekara nawa ne wanda zai yi akan kujera shekara nawa ne zai sauka menene ya kamata ya yi a sauke shi menene ya kamata ya zama yana da shi ya cancanci ya zama kujera ko kuma a ce a bi cancanci ya zama kujera ba a ƙarƙashin tsarin mulki ne kuma ake bayanin yaya dangantaka take tsakanin ƴan ƙasa zamantakewa don ko a ido kowace ƙasa zaka ga da ganin wani ka san cewa eh tushen ku ba daya ba da ganin wani ka san cewa yaran ku ba daya ba da ganin wani ka san cewa wani babba ne wani karami ne wani tsoho wani yaro wani ga yanda yake wani ga yanda yake to tsarin mulki ne yake yin fitowa ya kokarin yin daidaito domin a fahimci cewa dukan mu daga mai duka muke dukan mu daga a tushe daya muke kuma dukan mu muna da haƙi kuma mukan mu muna da yanci saboda haka a takaice idan akai magana kundin tsarin mulki ana nufin littafi ne wanda yake da kunshe da tanade-tane na duk waɗannan abubuwa da ne bayani littafi ne wanda yake kunshe kuma shine wanda yake duk wata doka wanda ta yi karo da wannan tanade-tane da yayi to rusassa doka ce don ita ce doka wanda take tafi kowace karfi ita ce doka da take uwa maba da mama akan yanda al'amuran ƙasa za su tafi
to menene muhimmancin wannan kundin tsarin mulki ga rayuwar dan ƙasa
yawa muhimmancin kundin tsarin mulki shine ya kare ma dan ƙasa haƙƙin shi ya kare ma dan ƙasa ƴancin shi ya yi tanaje-tanaje na abubuwan da suke waɗanda ƴan ƙasa zai ɗauka ita ƙasar ta bashi ko kuma shi ya ba ƙasa kuma ya ba ɗan ƙasa dama ta cewa shi ne yake sama da komi don shi ne yake da ƴancin da zai yi shawara wane ne zai shugabance shi yaushe zai sabunta wannan shugabancin yaya zai canza wannan shugabanci da wa zai canza wannan shugabancin a wani lokaci zai canza wannan shugabanci menene kuma ya kamata ya yi ƙarƙashin wannan tsari na wanda yake shugabancin shi ya san cewa shi wannan shi shine Allah musurin da duk ake madodoro da ake yi da ake kira shugabanci saboda haka tsarin mulki shine wanda yake kamar garkuwa ga talaka shine wanda yake fitila mai haska hanyoyi da ya kamata a bi domin a yi mu wannan talaka gida wanda yake gida na maslaha gida na salama gida da zai iya kwanciya ya ce ni dan adam ne na fito a wannan duniya da Allah ya ni a matsayin ƴantaccen mutum wanda yake da bambanci da dabbobi da duk sauran halittu wanda kuma yake da ƴancin da zai walwala ya kuma yi hudodi daban-daban da sauran jinsin mutane na bangare daban-daban na duniya saboda haka a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake yin tanade-tanaje na muhimmancin dan adam da darajar shi da martabar shi da kuma nauyi wanda yake ga hukumomi su kare mishi waɗannan sannan kuma da kuma aiki wanda yake akan shi shi ma ne ya sa hannu wajen tabbatar da an shugabance shi daidai da yanda yake so domin babu wani tsarin shugabanci da yake sama da tsarin irin yanda zamantakewa al'umma na wannan ƙasar da ake shugabanta take
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bissalam
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokari
madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Dr. Engineer Makeri Kwantagora ya ce salamu alaikum bai Hausa Allah ya kama da dauki arewa yanzu. Hanyar Kaduna zuwa Kwantagora ta zama annoba. Allah duk wanda ke da hannu ga satar mutane ya Allah ka tona asirin sa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairo Umar Makera da Yahaya Dano Azare suka ce baki da assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar kasar Burkina Faso game da wani harin ƴan ta'addan da ya halaka fararen hullan kasar 20. Da fatan Allah ya ga kansu ya kuma kawo muna ƙarshen waɗannan harhare ƴan ta'adda a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki daya amin suma amin sai kuma sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji barikin ladi Jos da ke jihar Filato suka ce baki daya salamu alaikum bi Hausa da fatan ku ne lafiya tabbas ko shakka babu wallahi wata miyar sai a makwabta daukar matakin kawo ƙarshen ƴan ta'adda da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a ƙasar mu ta Najeriya wallahi hakan ya yi mu daidai mun gode sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce assalamu alaikum bi Hausa gwamnatoci da hukumomin lafiya a duk inda kuke ya kamata ku ƙara zagi damtse sosai wajen samar ma jama'a da kariyar duk wasu cututtuka da ke zama barazana ga rayukansu sai kuma sako daga Isiyaku Hamza Kugori Kano da Gambo MKK suka ce baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na VOA hakika kama wani matashi mai suna Nathaniel Samuel da yunkurin ta da bam a wata coci a jihar Kaduna wani abun mamaki ne matuka muna fata hukumomi za su gudanar da bincike a kansa domin sanin masu daukar nauyi sai kuma sakon Umar Abubakar ya ce salamu alaikum bi Hausa da Allah ku bani dama na jinjina wa kungiyar alkhairi dake a garin Siam Kam na jihar Difa dake kasar Niger gani da wannan kungiya take ayyukan ci gaba a tsakanin al'umma kamar tarbiyyar da yara ta hanya mai kyau ba da tallafi ga nakasassu da marasa lafiya sharar masallatai da sauran abubuwan ci gaba duk da cewa wannan kungiyar waɗanda suka kafa ta dan gudun hijira ne amma ba su yi ƙasa a gwiwa ba hakika wannan kungiyar ta cancanci yabo yana da kyau shugabanni da masu hannu da shuni su ma su taimaka wannan kungiyar domin taimaka musu zai sa wannan kungiya ta faddada ayyukanta na alkhairi da take yi sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Ali Abdullahi Durambaga yace muna Allah wadai da harin da wasu ƴan bindiga suka kai a ƙasar Burkina Faso muna fata Allah ya kawo muna ƙarshen matsalolin tsaro a yammacin Afirka mun gode sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Yakuzi matar Amadu Abasha Mashina dake jihar Yobe tace assalamu alaikum bi Hausa hakika tura ƙarin sojoji guda 600 zuwa ƙasashen yankin Sahel dan taimakawa wajen magance matsalolin tabarbarewar tsaro da suka addabi yankin ta ƙasar Faransa ta yi abin yabawa ne da jinjina kwarai muna addu'ar Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin summa amin
Madalla gaida Abdulaziz Adli Toro yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya
Chaja ta bude wani asibiti mai gadaje 1000 a yau Litinin wanda aka gina cikin gaggawa domin taimakawa wurin yunkurin daƙile yaduwar cutar coronavirus wacce ta kama sama da mutum 17,000 kana ta kashe wasu 361 A yau Litinin ne za a baiwa ƴan majalisar wakilai masu shigar da ƙara a shari'ar sige shugaban Amurka Donald Trump da wato da rukunin masu kare shi shugaban sa'o'i biyu domin su rufe muhawara da suke yi za su da alamar da an gama samun sakamakon shari'an inda Republican ke da rinjaye da mambobi 53 akan Democrat mai mambobi 47 a majalisar inda babu wanda ya nuna alamar cewa cikin su wani zai bada goyon baya na tsige shugaban Amurka Donald Trump
masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarai da kuma Julie Leles Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na wannan lokaci Dan ni Muhammad Hafiz Baballake muku sallama sai mun hada shirin mu na dare idan Allah ya kai mu